alijitani
zina
zaki mwaga
kifresh
sadia
alamera
zina
Halima tiyarin ya san kowa kuna ke ta dabance ko a gurin nan kin dar kowa soyayya yarda ce ni da ke so nake a balike
Attention, and you're driving me crazy. Ala kemo bakimo, bikina house of Filani.
Dani da kesa Tirani.
Mata amarya Rashida Fadila Aisha da Fata with the Kirari. I love you. Kusami rawar up and down.
Bring it in, bring it in, bring it.
Gungu da gungu da gungu down.
Bring it in,
Kusami rawar up
and down.
Chief Fresh Alamin Ali Jita. Yaro dan house of Filani.
Mai yarin ya san kowa kuna ke ta dabance ko a gurin nan kin dar kowa soyayya yarda ce ni da ke so nake a balike
She